it seems so familiar to me. It goes ya 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 ya. It's floating in the air. It's everywhere. For here it is. For here it is. Ya da 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 da. Ba do 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 da 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 da. I love it so.